people of this country went to polls on Saturday, June 12, 1993. And without let or hindrance, chose me as their president. Didn't they?
Marigayi Chief MKO Abiola kenan yake jawabi ga 'yan Najeriya bayan da gwamnatin mulkin soja na wancan lokaci ta bayyana soke zaben 12 ga watan Yuni shekarar 1993 zaben da kuma aka tabbatar shine ya kama hanyar lashewa. A jawabinsa wancan lokaci dai Chief Abiola ya bayyana cewa shine ya lashe zaben wanda 'yan Najeriya suka zaba ba tare da la'akari da yanki da mutum ya fito ba, don haka ya kamata a rantsar da shi a matsayin sabon shugaban kasa, al'amarin da kuma ya kai ga an kama shi wanda daga bisani ya rasa ransa a lokacin da yake tsare. Yau ne dai ranar 12 ga watan Yuni, ranar tunawa da wancan zabe wanda kuma a karon farko gwamnatin Najeriya gargashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta ayyana ranar a matsayin ranar hutu kuma ranar demokradiya a kasar.
The commemoration and the investiture marking the formal official federal government recognition of June 12 as National Democracy Day.
Gwamnati ta amince ta dawo da wannan rana na demokradiya a wannan rana na 12 ga watan Yuni ne domin karrama Chief MK Abiola wanda ya sadaukar da ransa domin tabbatar da dorewar demokradiya a Najeriya. Shugabanni da jagororin kasa da suka hada da shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmed Ibrahim Lawal da gwamnonin kasar musamman ma dai na yankin kudu maso yammacin Najeriya irin su na Lagos Babajide Sanwo-Olu sun yaba da matakin na gwamnatin Najeriya. To koya su ma 'yan Najeriya mazauna yankunan kudancin kasar ke daukan wannan rana ta yau ga dai abinda wasu ke cewa.
Ya ina matuƙar farin ciki da ainihin wannan rana da aka ce an maida ita ainihin rana ta demokradiya. Dai wanda yake kasancewa dan Najeriya ne kuma mai kishin Najeriya wanda yake kishin ainihin demokradiya.
To ba za mu ce mu ji dadi ba, mun ji dadi. Amma mun so a ci gaba da yin ta kamar yadda ake yin ta ranar 29 ga watan nan, saboda shine daidai da duk dan Najeriya gabaki daya wannan abin ya shafe shi. Amma aka muna ganin kawai kamar irin dai an yi ne don a faranta wa Yarabawa rai su ji daɗi, ai sa kamar da June 12 zaman to shine ranar demokradiya wanda bai shafi sauran al'umman Najeriya ba.
A jawabinta wajen yabawa da matakin gwamnatin kasar, daya daga cikin 'ya'yan marigayi Chief MK Abiola Dr. Hafsat Abiola Constantino a can baya ta yaba da matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka da tunawa da wannan rana tare kuma da karrama mahaifin nasu.
By recognizing June 12, you are waking so many heroes of Nigeria's struggle and heroines.
To sai dai bikin wanda aka so gudanar da shi cikin shagulgula hakan bai samu ba saboda matakan kiyayewa da cutar coronavirus, ba wani jibrin murya Amurka daga Najeriya.